mun gaji
da kisa
yadda masu zanga-zangar suka dinga kokawa kenan a dandalin haɗin kan al'umma dake Abuja inda suka kwashi sako'i suna zagaye wurin dauke da falaye masu rubuce-rubuce daban-daban dake nuna alhinin su akwai allon dake cewa Northern Lives Matter a turanci wato rayuwar dan arewa na da muhimmanci Rahama Abdulmajid tana cikin mata da suka shirya zanga-zangar
mun fito ne mu nuna kishinmu da bakin cikinmu da damuwarmu akan abin da yake faruwa a Najeriya musamman a arewacin Najeriya na kashe-kashen da ake yi ba dare ba rana ba mata ba maza ba yara ba manya kowa a cikin kauye cikin gida birni ko ina arewa ta kasa zama lafiya mun fito ne mu nuna kishinmu ga shugaban kasa akan cewa alƙawari yayi mana cewa za mu samu tsaro ba wannan bane abin da muka zata ba ba wannan bane abin da yasa muka zabe shi ba bamu zabe shi kawai dan muna son sarrafa dan mun zabe shi akan cewa mun yarda da cewa shine gaskiya ne in yayi alƙawari ne cikawa ne wannan abin da muke gani ba shi bane abin da aka yi alƙawari ba
ita ma Zainab Ahmed Marshall wacce aka fi sani da Bintul Hijaz ta ce sun dauki shawarar shugabannin kungiyoyin musulmi da suka ce a rika jin ayoyin alƙur'ani akan mahukuntan kasar domin su gaggauta daukan matakai
muna sauka miliyan 1 a yanzu haka bamu tsaya mun ce mun iya wa kanmu ba mun dangana da Allah dan shi ya iya shi kuma zai iya mana amma Allah bai ce mu kwanta a gidajen mu ya sako ya taimake mu ba cewa yayi bawa tashi in taimake ka to ba mu tashi ba ko ba zai taimake mu
ba wai mun tsaya Abuja kawai bane duk jihohin arewa mun fa fara kiran mutanen nan kenan fa sai fa sun dau mataki fa
to sai dai ga masanin al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso wanda shi kanshi yake cikin ayyarin masu zanga-zangar yana ba da shawara ne akan yadda za a magance matsalar
muna da ma'aikata masu kifi muna da ma'aikata masu kwari waɗanda suka san aiki a kawo musu kayan aiki na zamani a yi musu horarwa ta zamani kuma a dauki ƙarin ma'aikata yaran mu nan matasa a kananan hukumomi da ƙauyukan mu idan kowanne akwatin zabe za a dauki mutane guda 40 a kowane akwati yan shekaru 17 zuwa 22 idan mazaba tana da akwati 10 mutum 400 kenan idan karamar hukuma tana da mazaba 10 mutum 4000 kenan muna da kananan hukumomi 774 a Najeriya dukkanin su suna bukata kuma dukkanin su suna da yara matasa yan wadannan shekaru wanda za su yi aiki
wannan ne mafita
ɗaya daga cikin babban aikin shine a samar da wannan sannan a samar da canjin tsarin yanda ake gudanar da harkar tsaro ya koma an yi amfani da tsarin nan da ake cewa daga ƙasa zuwa sama sannan kuma a yi da amfani da dabaru guda biyu dabaran naushi da nasiha
a yanzu dai ƴan ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda al'amuran za su canza kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari da ma shugabannin hukumomin tsaro suka yi wa ƴan ƙasa alƙawari Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya